Takaddan kokin mai dauke da rattaba hannun tsohon kakakin Yakubu Dogara da aka rabawa manema labarai a nan Bauchi yayin zargin wasu yan sanda da ya bayyana sunansu da Inspector Dakat Samuel da Inspector Awolu Muhammad sun hada baki da wani mai suna Barau Joel Amos mai lakanin sarkin yaki wajen kulla makircin neman raba shi da ransa. Cikin wasikan da ya rubuta tsohon kakakin majalisar wakilan ya ce ya tabbata cewa babban sufeto na kasar Najeriya Usman Baba Alkali na sani da wannan lamari tunda al'amari ne da ya shafi sata a rumbun adana makaman yan sanda a Bauchi wanda jami'an da aka basu amanar tsare waɗannan kayayyaki inda Barau Joel Amos ya nemi sayan su ko kuma ya kasance yana sayan bindigogi daga jami'an yan sanda. Musa Yakubu Dogara ya ce an sanar da shi cewa Barau Joel Amos ya amsa cewa dalilin da ya sa ya nemi sayan bindigogi shine ya kashe shi da wasu mutanen guda uku daga cikin mazabansa ciki har da barista Bala Gambar, Reverend Marcus Musa shugaban Kan na Tafa Balewa da Emmanuel shugaban NL Tafa Balewa. A nasu ba'asin rundunar yan sandan jihar Bauchi ta bakin kwamishinan yan sandan jihar Umar Mamman Sanda ya ce batun ba haka bane kuma suna binciken al'amarin.
Babu gaskiya a cikin maganan ko kadan. Abin da ya faru shine mun samu bayani na sirri cewa lalle akwai wani dan sandanmu yana so ya saida bindiga. Sai muka je muka nemo shi, dama an ba mu labari cewa har ya sa bindigogin a cikin motarsa. Sai muka je muka same shi, muka ce waye mai mota, ya ce shi ne mai mota. Muka yi sacin ɗin mota muka samu bindigogi. Waye baka bindiga? Ya ce ya ɗauko ni je sayar. Bindigogin ɗan sanda za ka sayar? To shi kenan. Muka kama shi muka fara bincike. A cikin bincike ya kama sunan wani ɗan uwansa wanda suke aiki a ɗaya guri ɗaya a Amure. To daga nan sai muka tambaye su sai shi wanda muka fara kawo sai ba mu labari, ya ce lallai wani mutum ne ɗan can gefen Tafa Balewa shi ne yake so ya sai bindiga, shi yasa ya ɗauko masa bindiga. Wane ne shi? Sai muka je muka kama wancan, shi ma mun kama shi. Da muka kama shi, shi ma muka ce ya aka yi, ce gaskiya ne yana neman bindiga ne saboda gaskiya wani abun alajab ya same shi. Akwai tarzoma da ya tashi a can wajen Tafa Balewa Magoro a kan lancin ɗin wato buk ɗin Baba Gonto last December. An kona masa gidaje da wayantu mutane a to an kona maka gidaje shi ne ya ce ai su Dogara da wayantu mutane ya kama sunan wayantu mutane da sunan shi former speaker. Ya ce to shi yasa yake neman bindiga zai kashe su. Sai muka ce to shi ma mun sa bincike a wancan layi. To muna nan mai bincike kwatsam kawai sai muka gan wasiƙa, ya rubuta wasiƙa. To har yana zargin cewa ba mu kira shi mun gaya masa ba, ba mu tabbatar da wannan mutumin ya yi wannan zargin, kuma banda maganan da yake bakin wannan mutumin ba, ba mu sake samun wani tabbaci lallai cewa rayuwarsa ta shiga barazana ba. Ko kuma wannan bindiga da aka sayan an yi ne saboda aka kashe shi ba, wannan babu tabbaci a cikinsa.
Ya kai kara ne wajen shi babban sufetin yan sandan Najeriya akan wannan batu, ba ganin ya dau matakin da ya kamata ne don ya tabbatar da cewa dai barazanan da yake cewa dai yake ciki an bi diddigi an tabbatar.
Daidai ne maganan sa, yake tsara wajen inspectional police, daidai ne, amma ya faɗa cewa yan sanda ba su yi abin da ya kamata su faɗa ko kuma su gaya masa cewa lallai rayuwar ka tana cikin barazana.
Ta bakin kwamishinan 'yan sandan jihar Bauchi kenan Abdulwahab Muhammad, wani Amurka daga Bauchi a Najeriya.